A jawabin da ya shafe mintoci sama da 60 yana yi wa jama'ar Nijar albarkacin cikar sa shekaru 9 akan karagar mulki, shugaba Isuhu ya bayyana cewa kasar ta samu ci gaba a fannoni da dama. Alhaji Asmana Muhammadu kusa ne a jam'iyyar PNDS mai mulki.
Ka ga dai fuskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75, kina 25 ne a saura ya gai. Ta fannin ilimi, kalasoshi kalas an linka so uku ɗayan ministarkin education da baz ma'aikaci 10,000 aka ɗauka wanda aka ba matrikil, sannan an ɗauki yan kwantaragi aƙalla 50,000 mayyan asibiti da aka yi ƙasar Nijar ɗin wanda mutane ke tafiya turai wurinsu, aƙalla akwai guda uku da aka gina mita da ci, sannan a ce ma asibitoci na gundumomi ɗai ko ba a yi ba an yi shi yadda 46.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a game da kamun luddayen shugaban, domin a cewar Annabo Sumaila, wani kusa a kawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR, ba wani takamaiman sauyin da aka samu a tsawon wannan lokaci.
Shekara 9 da iya mulki, mun ga abin da barkatawa. Yau kai karkara gani, menene Isu ya zo yi a ƙasar karkara, wanda yau 'yan karkara za su zo su gode mishi. Akwai mutane da kullun dare da rana sun tashi kuka ne suke. Ana kuka babu ci, babu sha, babu kyakkyawar rayuwa. Gashi ruwa babu, gashi wuta babu, to gashi hanyoyi babu, to saboda Allah wanga mutumin ya huto ce ya makasa aiki.
Shugaba Isu Muhammadu ya bayyana cewa demokradiya ta kara girkuwa a tsawon shekaru 9 na gwamnatinsa, abinda ke baiwa 'yan kasar damar morar 'yancin bayyana ra'ayoyi ko fadin albarkacin baki. Sai dai wani jami'in fafutuka Abdulhaji Idi na cewa ba haka zancen yake ba.
Ka san akwai dan jarida wanda aka haifa da Niger, yayi karatun shi a Niger, duka komin shi a Niger yayi, saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga kasar Niger, aka ce dan mali ne shi, malin ma bai sani ba. Na biyu, akwai abukan mu biyal yau wanda suke gidan kansu ɗan warar hula mai lahanin su, sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro, ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara. Ba yadda za a yi a huto a ce ma 'yan ƙasar Nijar akwai demokarasiya.
Da yake mai da martani akan waɗannan bayanai, kakakin jam'iyyar PNDS tarayya cewa yake.
Tunda Isu Muhammadu ya zo shugaban ƙasa, babu ɗan siyasa guda da a gidan kaso wanda aka kama saboda huskar siyasa. An yi itifaki, babu ɗan jarida guda da Isu Muhammadu ya kama ga gidan kaso. Ana zancen ƙungiyoyin warar hula. Yan warar hulan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka ƙone kasuwa, aka ɓata dukiyar al'umma, bayan kuma an ce masu su dakata.
Yaƙi da cin hanci da farautar mahandama a tsawon shekaru 9 na mulkin shugaba Isu Muhammadu na daga cikin batutuwan da ke haifar da cece-kuce a tsakanin masu sukar lamirin gwamnatin ta Renaissance da masu kare manufofinta.
Ba a taɓa samun ta'asa wadda aka yi wasa da kuɗin ƙasa kamar wanga mulki. Shi wannan ta'asar da aka yi a minista na tsaro ₦1,700,000 aka yi ta'asa, kuma ake so a yi wasa da hankalin mutane, ba a so a kai abin gaban shari'a.
Ana bincike ba a ƙare ba, kawai mutane dan suna sadaun wata manufa sai su hito su ci, a'a, mutane na a kai su gidan kaso a liƙe.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.